This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Russia ta faɗa jiya Asabar cewa ta kwashe dubban mutane daga yankin kan iyakarta tare da kaddamar da farmakin yaki da ta'addanci a daidai lokacin da take kokarin shawo kan wani babban kutse na Ukraine. A lokaci ɗaya kuma Moscow ta yi gargadin cewa faɗan da ake gwabzawa a yankin Kursk da ke yammacin kasar ta Rasha na yin barazana ga wata tashar makamashin nukiliya. Dakarun Ukraine sun kai farmaki a yankunan kan iyakar da safiyar Talata a wani hari da ya kasance mafi girma da samun nasara da ke ta kai a cikin shekaru biyu da rabi na yakin. Dakarunta sun dada matsawa gaba da tazarar kilomita da dama, lamarin da ya tilasta wa sojojin Rasha yin gaggawar waiwayar wurin ajiyar makamai da karin kayayyaki, koda yake babu wani bangare da ya bada cikakken bayani kan adadin sojojin da aka sanya. Sama da mutane 76,000 ne aka kwashe su na wucin gadi zuwa wasu wuraren tudun mun tsira, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na gwamnati TASS ya ruwaito wani jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na yankin yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. A jiya Asabar, shugaban riƙon ƙwarya na Bangladesh Muhammad Yunus ya kira ga samun haɗin kan addinai bayan ganawa da mahaifiyar ɗaliban da 'yan sanda suka harbe har lahira, lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin Sheikh Kasina na tsawon shekaru 15. Yunus, mai shekaru 84, da ya taɓa lashe lambar yabo ta Nobel, ya dawo daga Turai a wannan makon don jagorantar gwamnatin wucin gadi da ke fuskantar babban ƙalubale na kawo ƙarshen rikice-rikice da aiwatar da sauye-sauyen demokradiyya. Hare-haren ramuwar gayya da aka kai kan mabiya addinin Hindu tsiraru a kasar tun bayan hanɓarar da gwamnatin Hasina ya haifar da fargaba a makwabciyar kasar India da kuma fargaba a cikin gida. Yayin wata ziyara da ya kai birnin Rangpur da ke arewacin kasar, Yunus ya yi kira da a kwantar da hankali ta hanyar tunawa da kuma karrama Abu Said, ɗalibi na farko da aka kashe a rikicin na watan jiya. A ranar 16 ga watan Yuli ne 'yan sanda suka harbe Said, mai shekaru 25, sadda 'yan sandan suka fara kai farmaki kan masu zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta ta kinjinin gwamnatin Hasina. Hukumomin kasar Girka sun ce jami'an hukumar Kwastam sun kama kusan kilogram 93 na hodar Iblis a tashar jiragen ruwa da ke birnin Thessaloniki a arewacin kasar. An gano hodar Iblis din ne a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga Ecuador zuwa Thessaloniki dauke da kayan ayaba. Hukumar kula da haraji ta gwamnatin Girka mai zaman kanta ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kama kayan ne a yayin da wani kamfani na Faransa ke kokarin jigilarsu ta ƙasa zuwa Romania. Jami'an Kwastam sun yi amfani da na'urar binciken kwakwaf a wata kwantena kuma suka gano buhuwa 80 da aka ɓoye su a cikin na'urar sanyaya kwantenar. Darajar hodar Iblis ɗin da aka kama dai ta kai sama da euro miliyan 2,900 daidai da dala miliyan 3,160. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin lafiya na Palestine sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane akalla 80 a wata makaranta da ke tsakiyar birnin Gaza, kusan wasu 50 kuma sun jikkata. Wani shaidun gani da ido ya ce lamarin ya afku ne da sanyin safiyar jiya Asabar a lokacin da ake sallah a wani masallaci da ke cikin ginin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wata cibiyar mayakan Hamas a cikin masallacin da ke harabar makarantar. Hamas ta musanta amfani da makarantar a matsayin cibiyar ayyukan mayakanta. Wannan shine na baya-bayan nan a cikin abinda ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a wayance kan makarantu. An sami ire-iren waɗannan hare-haren akalla 21 tun daga ranar 4 ga watan Yuli, waɗanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da mata da ƙananan yara. Amurka ta lashe lambobin zinari a wasan ƙwallon kwando na maza da na ƙwallon ƙafar mata da kuma wasu ƙarin lambobin zinari uku na tseren gudun fanfalaki a gasar wasannin Olympics ta Paris. Stephen Curry ya sami nasarar maki 24 da suka taimaka wajen baiwa tawagar Amurka nasara akan Faransa da maki 98 da 87, inda ta lashe lambar zinari ta biyar a jere, wato lambobi 17 kenan baki daya. Tawagar ƙwallon ƙafar mata ta Amurka ta doke Brazil da ci 1 da nema ta hanyar ƙwallon da Mallory Swanson ta zura a ragar Brazil a cikin rabin lokaci na biyu, wanda ya baiwa Amurka damar lashe lambar zinari ta biyar a gasar ta Olympics bangaren ƙwallon ƙafa, kuma ta farko tun bayan ta shekara ta 2012 a birnin London. Amurka ta yi nasara a tseren gudun ya da kanin wani, yayin da kuma Masai Russell ya lashe lambar zinari a ƙarshen tseren mita 100.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin sadarwa ga matasa da suka shirya zanga-zanga neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya kafin ranar zanga-zangar, wanda suka sanar sama da wata ɗaya kafin fara ta a lokacin zanga-zangar da ma bayan zanga-zangar. A yanzu dai ana ta yaɗa jita-jitar cewa gwamnatin Najeriya na shirin tara wasu matasa a shirya wata zanga-zangar nuna goyon baya ga gwamnatin da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta da fa'idar manufofin da gwamnatin ta sanya a gaba. Sai dai shugaban jam'iyyar SDP a matakin ƙasa ya ce
wannan gwamnati ne ya rige nata, in tana ga zata tara al'umma. Ai, sun yi a yanzu Abuja akwai counter protest, akwai pro government protest da aka yi, amma kuma da wanda aka kawo su su yi su goyi bayan gwamnati, in ka dubi video da social media ba a ba su abin da ya dace ba, suka fito suna ihu cewa an zo an yadda su an kawo su su yi zanga-zanga goyon bayan gwamnati, amma ba a biya su haƙƙinsu ba, suka yi ta zagin gwamnati. So ina ba gwamnati shawara, ba haka mulki yake ba, kujeran nan da nake zaune a kanta dole sai an zage ni, haƙƙi na ne na saurari zagin da ake yi, in gaskiya ne na gyara, in ƙarya ne na cigaba da abin da nake, amma mutukar wani ya zage ni nace zan maida masa da zagi, ba zaman lafiya nake nema ba. Kuma in ba zagi shugaba wa za a zaga, in baka isa ba wa zai zage ka, ai sai ka isa a zage ka, kuma sai kana kujeran da za a zage ka, za a zage ka, sai kana kujeran da za a baka shawara a baka shawara. So in gwamnati tana ga kaskanci ne an yi wannan protest, it means ba su da masu tafin siyasa, ba su da masu hangin nesa, domin abin da ya kamata wannan zanga-zangar ta musu ta sa su yi gyara, president ya tabbatar da cewa yana da ma'aikata, a yau ya nuna bai da ma'aikata a jikin, saboda kafin wannan protest din gwamnati, federal government, the ministers, the governors, the elected members na senate, na house of reps, the dukkan traditional rulers, ba wanda ba a kira a mishi magana ya yi roƙo kar a yi zanga-zanga, ya hana zanga-zanga. Wannan ya nuna duk mutanen da suka nema ba sa tare da al'umma.
To me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi a irin wannan yanayi?
To me gwamnati ya kamata yi? Sai ta nemi mutanen da suke tare da al'umma. In na kawo ka kai aiki da ni, in baka da ƙarin da zaka mu na tabbatar da cewa na samu karbuwa ko cigaba, mai amfanin kawo ka jikina? Ai, duk gwamnati tana kawo mutumin da zai kawo mata cigaba ne. Yawanci wanda suke gwamnatin nan ce ba suka kawo gwamnati, don ba su san mulki ba, ba sa zuwa wajen al'umma, ba sa zuwa su ga mutane halin da suke ciki. So ta yaya za su taimaki President Bola Ahmed Tinubu? Duk wanda zaka ɗebo ka ce ya zo ya yi zanga-zanga supporting gwamnati, ba za ka ɗebo ko daga gidansa ka ce baka ba shi wani abin kashewa. Wannan protest din social media ta organize, domin ni ba wani protester wanda ya organize protest ya mun magana ya nemi goyon baya na cewa mu zo mu haɗa kai mu protest. Billahi wal azim babu mutum ɗaya da ya kira ni a waya ya ce mun muna so ai protest. Social media organization ke mun suka haɗa kai.
Madalla, me zaka ce akan batun tasirin kafofin sada zumunta?
Ai, the most dangerous weapon yanzu a duniya telephone ne, kuma ta haddabi duk duniya. Wannan wayan tafi kowane irin bindiga, wannan tafi barna cikin second guda, sai ta rikita al'umma. al'umma.
Ko menene ra'ayin jagororin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar akan matakan da gwamnati ta dauka? Kwamarar Daji Adeyanju, wanda ɗaya ne daga cikin jagororin tafiyar dan gwagwarmaya kuma lawyer, ya ce
gwamnati ta nuna kwarin gaskiya cewa tilla suna fama da rashin haƙin yi, ba wai suna fama da rashin haƙin yi me yasa za a zo a dinga kama wanda suke zanga-zanga dan kasa ta jaru? Ko kuma shin gwamnati ba ta so kasa ta jaru ne? Mu a tunanin mu kenan, saboda da ta gwamnati tana so kasa ta jaru, ai gwamnati ba ta dinga irin wannan shirmen ba. Yanzu duk mutanen da suke shugabannin wannan zanga-zangan, ai duk kasa ta san cewa mu lauyoyinsu ne, muna shawara daban-daban da su, don muna so mu sanar da al'umma, mu san cewa duk wannan abubuwan da aka yi an yi ne don saboda ci gaban kasa, kuma an yi ne don gwamnati ta gyara tafiyanta, an yi ne don gwamnati ta gane cewa duk abubuwan da suke yi ba daidai ba ne, kuma ana so gwamnati ta gane cewa in ba yi duk gyaran da ya kamata ba, kasa za ta lalace gaba daya. Kuma abin da ya sa kina ɗan kasa suke irin wannan gwagwarmaya, dalilin da ya sa ɗan zanga-zanga suna so kasa da gwamnati ta san cewa duk wanda aka kashe a wannan lokacin, duk al'umma Najeriya tana bukatar cewa gwamnati ta bincike duk wanda suka aikata laifin, kuma gwamnati ta tabbatar cewa duk laifukan da aka yi a gabatar da wanda suka yi a gaban kotu.
Tuna dai, masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka fara yi wa gwamnati gargaɗi akan yiwuwar matasan su gudanar da wata zanga-zanga ba tare da yin sanarwa ba idan ba ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci ba, inda Kwamarar Daji Adeyanju ya ce
ita zanga-zanga na musamman da zai zo, ai ba wanda zai sa rana. In dai gwamnati ta cigaba da irin wannan takasantsan da duk abubuwan nan da take yi, kuma gwamnati ba ta kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana doko mataki don ta tabbatar cewa an samu gyara ba, to zanga-zanga na ƙarshe tana zuwa. Kuma wannan zanga-zanga ta ƙarshen ita ce zai kawo duk gyaran da al'umma take bukata, ita ce zai dawo da talafin mai, ita ce zai gyara ƙarfin naira, ita ce zai gyara economy dinmu da duk sauran gyaran da ake bukata a ƙasan.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Kwamarar Daji akan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu a zanga-zangar da suka shirya.
Jawo hankalin gwamnatin shi kadai ma wannan tasiri ne, kuma duk wanda yake da kunne da yake da ido yana ji yana gani, ai ya san cewa gwamnati ta surota, shugaban kasa da kanshi ma ya ce yana so ya zauna da wanda suke zanga-zanga.
Madalla, yanzu bari mu ji daga bakin masana tsaro da abin da suke cewa akan wannan zanga-zangar.
Sunana Hamza Al-Mustafa. Well, na farko shine cewa abun kunya ne an bari har wannan zanga-zanga ta faru. Sun ba da lokaci cewa nan da wata guda za su fito. Dalilan zanga-zangan sun faɗa. To kamata yi a ce wanda suke gwamnati da wanda suke tallafawa shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa na kowace jiha, jami'an tsaro na Najeriya dukkansu, ya kamata su ce to menene Najeriya take ciki? Akan yi haka a sani, koda babu tarzoma kuma koda babu wani abu na damuwa, wannan dole ne kaman wata ɗaya biyu wata uku akan yi haka a san yaya ƙasar nan take ciki, akwai abin da ake bi yanda ake manajin tsaro na ƙasa. To wannan ya kamata a ce duk an yi shi dalla-dalla, to ba a yi ba. To abin da nake son faɗa a nan cewa dalilan da ya sa aka yi wannan zanga-zanga suna da dama. So fatanmu a nan shi ne tunda har haka ta riga ta faru, har an rasa rayuka abin takaici, har kuma mutane sun rasa abubuwan kantinansu, dukiyoyinsu, gidajensu, an ji wa mutane da yawa rauni suna asibiti, wannan abin kunya ne da bai faru ba.
To Manjo, me za ka ce wa shugabannin Najeriya ciki da na tsaro?
Wato shugabanci kamata yi a ce dukkan damuwa ta 'yan ƙasa nauyi ne akan shugaba, daidai da rantsuwar da ya ɗauka ko shugabanni gaba ɗaya. Ba za a ce yanzu wannan abin da ya faru damuwa ce kaɗai ta shi shugaban ƙasa ba, amma tunda abu ya riga ya zama haka, su na fara da jami'an tsaro, ku duba littafin da kuke da shi da kuke amfani da shi na tsaron Najeriya da kuma tabbatar da 'yancin kowane ɗan adam. Kada ku wuce nan, kada kuma ku wuce gona da iri, kada ku muzanta wa kowa. Duk wanda kuka gani koman gurɓatarsa akan titi ɗanku ne, ɗan ƙasanku ne, yana tare da ku. Zan ba da misali da kaina. Akwai lokacin da 1993 rikici yake Najeriya da ƙarfin gaske, ga dukkan shugabannin tsaro na Najeriya suna so su bar Lagos su zo Abuja su tada shugaban ƙasa don a yi maganar yadda za a magance fitinun da suka tashi a wannan lokacin na zaɓe. Mu muka raka su shugabannin dukkan sojojin Najeriya da ministan tsaro, shugaban sojan ƙasa sama da na ruwa da shugaban 'yan sanda. Amma mu je airport ya gagara, daga Ikeji aka fara jifan mu waɗansu mu duk da fashashen kai, ni da bindiga hannuna amma da fashashen kai, don jini yana zuba a kaina, ba ni da 'yancin harbin wani. Aikinmu shi ne ka dakatar da wannan ɗan ƙasa, yana nuna fushinsa ne. To haka ake shi ne koyarwa, shi ne ilimin, shi ne sanarwa. Hakuri da juriya da sanin cewa waɗannan da aka kake gani duk da bin daga a hannunka ba ka da ƴancin harbin su, ɗayanka ne. Su kuma shugabanni su san cewa gurbatar da ƙasar ta yi da tsawon lokaci shi ya kamata su tsaya su duba su san cewa akwai zafi a ƙasa.
Mun gode. Daga ƙarshe, me zaka ce wa matasan Arewa a daidai wannan lokaci?
To matasa na ƴan Arewa gaba ɗaya, inda wannan abin ya koyi damuwa, su san cewa lalle-lalle ya kamata su yi tunani. Akwai wanda suke kan mulki, akwai kuma yanda ake a kungiyance, su yi magana kuma ta yi ƙarfi, ta yi nauyi. Kuma ina so su san cewa duk ta adan da suka yi na rusar da ƙasarsu, ƙasarsu ce. Wanda watakila suke mulki ma, watakila wata su ce, ah, tun da kun rusa na, ai mu ba daga nan muke ba, ku ci gaba da rusa kanku da wulakanta kanku, ku ne bayi. Saboda haka ya kamata a dawo a yi tunani, a dawo da hankali jika, a bar dukkan wata fitina da za ta gurɓata wuri. In zanga-zanga ne akwai yanda doka ta ce a yi, ku fito fili ku yi shi cikin lumana. Sakonnin abin da ke damuwarku ku fito da shi fili. Amma fitina na rushe-rushe wannan baya cikin tarbiyyarmu, baya cikin al'adarmu, baya cikin abin da muka koya ta kowane hali.
Rahotannin bincike sun yi nuni da cewa dandalin sada zumunta ya kasance wani makami da matasan Najeriya da mata kwarorinsu a wasu kasashen duniya ke amfani da shi wajen sanya shugabanni tashi tsaye kan kafafunsu. Kuma dole ne a riƙa jan matasan a jiki don sanin buƙatunsu, a samu a gujewa abin da kaje ya dawo. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana, fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum 300, yayin da ake zargin mutum 3,623 sun kamu da cutar a jihohi 34 da babban birnin tarayya Abuja. Gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa, da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi don magance hakan. Duk a hirar da abokiyar aiki na Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Yanzu ana halin fargaba a wannan ƙasa, domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara. Wani mataki kuke ɗauka kan wannan?
An kika duba tarihi a ƙasar London, an taba samun wannan cuta ta kwalara. Kuma wannan cutar ta faru ne a London saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yanda bayan gida yake wucewa. Sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurɓata da ainihin bayan gidansu, shi yasa ya kawo wannan kwalara ɗin. Abin da yake faruwa kuma duk a Najeriya ɗin ma shi ne. Shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi. Lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yanda muka ga dama, muka tashi bayan gida duk yanda muka samu sai mu je mu bayan gida. Shi yasa ita wannan cutar kwalara January ta fara, lokacin da ruwan farko ya sauka, yana sauka duk waɗannan abubuwa da muka yi sai ya ɗiba sai zuba shi a cikin rafi da kuma magudanar ruwan mu. Mutanen mu na karkara sun dogara da wannan ruwan sha ne wajen da za su sha, su dafa abinci, su wanki, su komai. To daga nan yake farawa. Yawanci guraren da suka zama endemic, abin da muke cewa endemic, kullum sai an samu wannan kwalara din. Zaka ga guri ne da communities ne wanda dama suka yi dependent da wannan.
Aikin ku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha. To me ya faru?
Me ya faru a Lagos? In ka duba topography, abin da muke cewa yanayin ƙasa na Lagos, shi ana ce waterlogged. To in ruwa yayi yawa, abin da yake faruwa shine yakan yi raising wani abu da muke ce masa water table, ruwan da yake kasa yakan tafi sama sai a samu abin da muke kira underground water infiltration, sai a samu relationship tsakanin yadda muke yin bayan gida da yadda source na ruwan mu yake. A duba garance wanda shine abin da muke tayi a Lagos, an muka je mu gida muka ga cewa yin gidan akwai an samu cholera cases mutum daya mutum biyu, abinda muke sai mu tambaya ina maguda ina ne yadda kuke yin bayan haya, an suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suke surrounding, sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba daya washe gari muka zo zamu yi buruwan mu a gwada, an mun ji warin kananzir to mun san daga can ya taho, mun ba mu juwanin babu daga nan, so har sai mun yi gaba daya, dama dokar mu abinda tace baka gina yadda zaka yi bayan gida da yadda zaka samu ruwa kusa kusa, at least ana so a samu mita 100 radius
tsakanin su,
so wannan yana daya daga cikin factor da ya kawo abunan outbreak na Lagos, shine an samu raising na water table, aka samu contamination na water sources. So abinda muke a Lagos shine yana faruwa, minister mu na environment na muhalli kalamin minister, to abinda ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi Lagos mu je mu dauko sample na ruwa da na abinci, saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera. Batun gaskiya da muka zo muka dubo wayannan samples sun guda 200 da muka karbo kashi 80 daga ciki positive sun kasance akwai wannan cutar cholera din a ciki. To me muka yi a matsayin mu tare da ma'aikatan mu da suke karamar hukuma a Lagos da wanda suke jaha da kuma mu federal, sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures. So na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa, second abin da muka yi minister mu ranar da aka yi World Environmental Sanitation Day sai launching intervention a Lagos State, Ministry of Environment tare da mu da experts mu sai muka yi deploying simple chlorination major, sai muka providing chlorine and the PPP, sai muka tafi muka massive chlorination na water sources. Wato ita cutar cholera ba ta da karfi, to shi yasa akwai abin da muke cewa chlorine, shi wadan sinadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma, in aka gama conventional water treatment yaje daga nan yaje nan yaje nan, last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine, to duk zai kashe cututtukan da suke ciki kafin distribution. To abin da muke yi mu sai mu tafi, tunda mu ma'aikatan duba gari ne, abin da aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyarka ya kasance is contaminated with cholera, to abin da zamu je mu shine bayan mun yi takin sample sai mu je mu chlorination, ya zamu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki, yawan ruwan, sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa, sannan sai gradual process, abinda muke yi local tukunya shi muke samu sai a sami yashi sai a sa chlorine din a ciki, sai a samu abinda ake amfani a yi tatar kwakko sai a zuba sai a daure sai a sami igiya sai a mixing chlorine din da yashin, sai mu saka shi deep inside rijiya sai a rufe ta 48 hours, bayan awa 48 in kika zo kika ebi ruwan kake ga is free, to sai mu declaring wannan well din certified for human consumption. So sannan an muka lura kuma rijiyar lining dinta shine yake kawo nan underground infiltration din, sai mu advising masu gidan sir enforcement so that ba za a samu wannan underground infiltration din ba. So yana daya daga cikin abubuwan da ma'aikatan mu har yanzu abin da suke ta yi kenan a Lagos, so na farko kenan. Sannan na biyu aikin mu ne na duba gari, in aka samu outbreak na cholera abin da ake fara yi shine sai ai isolation camp, ba a hada masu cutar cholera da masu majinyata, akan bude musu wajen su ne daban, shi wannan wajen aka dalilin da yasa is highly infectious, shi mai cholera yakan yi gudawa ne, gudawar cholera zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate, to haka zaki gani yanayin gudawa. Kuma mai kwalara bai ma san yanayin gudawar ba, sannan in yanayin amai ne mai ƙarfi, abinda muke ce masa considerable sound and volume. So abinda ya zama mahimmanci a wannan camp din, abinda su ma'aikacin jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing ya ruwan da yake zubarwa. To shi yasa mu aikinmu a nan shine sai muke bada bokitai na karban kashi graduated, zaki ga 1 mil, 2 mil, depending on saboda mi majoring, sai mi assigning officers din mu. Kuma duk lokacin da ya bayan gida ko ya kashi sai ai disinfecting, saboda an ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fece. Once kuda ya fece kuma zai je sake abunan. Abinda kuma do muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinya, saboda su kansu ma'aikatan jinya a part of the environment, mu za mu protecting din su. Ya muke mi protecting din su shine sai mu putin abinda muke cewa disinfection station a camp din, kafin ka shiga camp din. To in kai ma'aikacin jinya ne, in ka zo kafin ka shiga sai ka wanke hannu, wannan hannun ruwan da chlorine da komai, sannan mu feshe ka sai ka shiga. Kana shiga sai ka sa kayan aikin ka sai ka tafi wajen majinyaci. Al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya, dan uwanka ne, zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka. Tunda al'adar mu ne, dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su, while su zo su duba ka ba su kai maka cuta ba kuma ba su fita da cutan ba. To shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka, mu feshe ka kafin ka shiga, in ka fito mu wanke ka, mu feshe ka kafin ka wuce. To wannan duka muna kiran wayannan majors ne da muke na putting control na shi kwalara.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Muta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.